أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna cikin yammaci na yini na shida a wannan wata mai albarka na Ramadan shekara ta 1446, har ila yau 6 ga watan 3 2025. Kamar yadda muka saba tunatar da kawunanmu dangane da abin da ya shafi wannan ibada ta mu ta azumi, mun sani Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya ambaci alaƙar da take tsakanin alƙur'ani da watan Ramadan, ko alaƙa da take tsakanin watan Ramadan da alƙur'ani. A cikin watan Ramadan aka fara saukar da alƙur'ani a daren Lailatul Qadar, saboda haka ake cewa Ramadan shahrul Qur'an, Ramadan watan alƙur'ani. Abinda aka rawaito mana daga magabata na ƙwarai, ba ma a cikin watan Ramadan bane kawai suke lizimtar alƙur'ani, akwai waɗanda tun cikin watan Sha'ban suke tarowa. Ana cewa ɗaya ga watan Sha'ban za su rufe makarantu, za a rufe majalisai, sauran littattafai fiqhu, littattafai na hadisi, sauran littattafai gabaki ɗaya malamai ɗaukansu suke su aji. Daga nan har sai Ramadan ya zo ƙarshe, sa'annan a dawo da karatu, a dawo da makaranta, a dawo da nazari cikin ilmummuka. Shi yasa za a rawaito maka wani ya sauke alƙur'ani sau 60, yana saukewa sau 60 a cikin watan Ramadan, sauka da a cikin yini da kuma sauka a cikin dare. Kamar Imam Shafi'i, akwai mai sauka 30. A cikin magabatanmu na ƙwarai, akwai waɗanda suke yin ƙasa da haka, akwai waɗanda suke yin sama da haka. Idan mutum bai haddace alƙur'ani ba, abin da ya haddace da abin da ya sani, shi zai ta maimaitawa saukarsa kenan. In sun goma iya sake dawowa, ka karance ka sake dawowa, saukarka kenan. Wanda malamin madaukakin sarki ba shi alƙur'anin gabaki ɗaya, sai ya ta kaiwa yana komowa. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface mu da karanta ayan nan mai tsayi ta cikin suratul Ahzab, wato aya ta 50 kenan. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka, insha Allah yau za mu karanta wasu ayoyi biyu. سنة ترجي من تشاء منهن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما.
الله سبحانه وتعالى يأتي ترضي من تشاء منهن. Subhanahu wa ta'ala ya ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u. Malam Abubakar Mahmud Gumi alayhi rahmatullah yake cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine jakada na Allah madaukakin sarki zuwa gabai, kuma shine wanda yake dan tsakanin Allah madaukakin sarki da bayinsa mu'minai, wajen bayyana hukunce na Allah Allah madaukakin sarki sai ya halatta mai abin da ya gabata na hukunce-hukuncen aure. Wasu Allah madaukakin sarki ya kebance Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, kamar abin da muka karanta a ƙarshe-ƙarshen ayar da muka ji jiya, na cewar Allah madaukakin sarki ya kebance Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karbar matar da ta zo ta ce in yana so ya aure ta zai iya karban irin wannan matan ba tare da sadaki ba, ba tare da daurin aure ba, siga ba tare da shedu ba. Amma duk wani da ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, shi an halatta mai zai iya auren mace da haka ta gudana tsakanin su, amma zai biya sadaki, za a daura aure, za a yi siga, sannan shedu da su halatta, sa'annan zai biya wato dole a samar da wali, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To malam yake cewa sai kamar yadda hikimar Allah madaukakin sarki ta kunshi haka, yace to tunda kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin koyi ne, dole ne a samar da wani tsari na musamman a cikin gida na Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, tsarin da ba zai hana kishi da mata za su dinga yi ba, tunda idan aka hada mace fiye da daya dole sai an samu kishi. Wato a samar da tsarin da kishin ba zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na tasiri ba wajen sauke wajibai da Allah madaukakin sarki ya dora mai. Domin idan gida bai zauna lafiya ba, waɗanda suke da hikima suna ganewa, za ka ga al'amuran mutum ba sa tafiya daidai sam, har tunaninsa zai jirkice, sannan al'amuran da yake za ka ga suna komawa baya, domin gida ba daidai yake ba. To Allah madaukakin sarki sai wa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani tsari na musamman, duk galibin ababen da suke wajibi a gare mu sai ka ga Allah madaukakin sarki ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane a gare shi, domin ba iya wannan gidan bane, haƙƙinsa ya rataya a wuyansa, akwai abin da yafi wannan gidan girma, shine manzanci. To malam ya ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce turji man tasha'u minhunna, wato kana jinkirtar da wacce ka so daga cikinsu. Mala al-Gharnati ya ce kana nesantarwa a barinka, wato wi ilaika man tasha'u, sannan kana kusanto da duk wacce ka so daga cikin matanka, kana taro ta zuwa gare ka, ma'ana kana barin kwana a wajen waccan ka je ka kwana a wajen waccan ba tare da allizinta maka wani abu ba, duk inda ka ga dama ka je ka kwana, ka ga dama ka yi sati daya a ɗakin can, ka dawo nan ka yi kwana biyu, ka ga dama ka yi kwana hudu a can, ka je can ka yi kwana uku, idan ka ga dama wata matar ma ka rabu da ita sai an jima kafin ka koma. Allah madaukakin sarki ya ce duk mun baka wannan damar, domin Allah ya san manzansa ba zai zalunci ba. Waman ibtaghaita mimman azalta, yace amma duk abin da ka bida, abin da ka so, mimman azalta, daga waɗanda ka ware su daga cikin matanka baka shigar da su kaso na rana da ake yi wa mata ba, musamman matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su tara, to a ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaso ga bakwai daga cikin su ya cire biyu, Allah madaukakin sarki ya halatta mai ba zalunci yayi ba, sannan dama bai wajaba ba a gare shi. Wannan hukunci ne da yake bance Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai banda al'ummarsa a ciki. Yace fala junaha alayka, babu wani laifi a gare ka ya rasulullah, domin fa anta mukhayyarun, kai abin an baka zabi cikin duk abin da ka aikata, abin da kake gani akwai maslaha a ciki. Zalika adna an taqarra a'yunuhunna, wannan shi yafi kusa da ya sanya idanun su matan naka. Wala yahzanna, ba za su yi bakin ciki ba, domin ka fifita wata akan wata, idan suka san Allah madaukakin sarki shi ya baka wannan zabin, to babu magana huzunu bakin ciki. Wayarbaina bima ataitahunna kulluhunna, sannan za su yadda da duk abin da ka basu ga baki ɗayansu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah yana sanar da abin da ke cikin zukatanku dangane da sha'ani na mata, wato na karkata zuwa ga wasu a barin wasu. Wa kana Allahu aliman halima, Allah madaukakin sarki ya kasance dangane da halittinsa wato ya kasance aliman masani, shi yasa yake farlanta musu abin da ya dace da su na hukunce-hukunce. Haliman, Allah madaukakin sarki ya kasance mai tsananin hakuri, wato baya gaggauta musu wajen kama su da uquba. Malam Ibnul Jauzi yace dangane da fadin Allah madaukakin sarki kana nesantar da wacce ka so turji tu akhiru kana jinkirtar da ita daga cikin matanka wato uyi ilaika man tasha sannan kana iya kusanto da wacce ka so daga cikin matanka ko ka tattaro ta zuwa gare ka ma'ana kana iya kwana anan kana iya kwana a can babu wanda zai zarge ka da wani abu yace malamai sun fadi maganganu hudu dangane da wannan wasu suka ce kana iya sakin wacce ka so daga cikin matanka sannan kana iya rike wacce ka so duk Allah madaukakin sarki ya baka dama duk hukuncin da ka yanke Allah ya yarda da shi Ibn Abbas ya faɗi wannan yace an rawaito daga Al-Hasan Al-Basri yace tatruku nikaha man tasha'u kana iya barin auren wacce ka so sannan kana iya auren wacce ka so daga cikin matan wannan al'ummar wato in aka cire waɗanda suke muharramai waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramtawa kowane namiji na uku yace ta'zilu man shi'ta min azwajika fala ta'tiha bi ghairi talaq zaka iya ware wata daga cikin matanka baka sanya ta a cikin kasan kwana ba kuma ba sakin ta kai ba tana gidan amma sai ka ware ta Allah madaukakin sarki ya baka wannan damar amma mu kun san ba a bamu ba sannan wa ta'ti man tasha'u fala ta'ziluha wacce kake so kuma sai ka sanya ta a cikin kaso shi hatta ka san kwanan ma daraban duk wani abu da yazo da shi in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama zai iya cire wata mata ko wasu mata bai ba su ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama shi ba kuma Allah madaukakin sarki ya halatta mai da wannan bigire na aya yace na hudu taqbalu man tasha'u min almu'minati allawati yahabna anfusahunna wa tatruku man tasha'u yace Imam Sha'bi da Ikrima suka faɗi wannan waɗannan kalan matan da jiya muka karanta wanda mace za ta zo ta ce ya rasulullahi nazo ina mai bada kaina gare ka idan kana so ka aura to Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka karbe ta ba tare da sadaki ba ba tare da shaidu ba ba tare da wali ba in kana so mun baka dama in kuma baka so ka ce mata ta yi hakuri shine wato uwi turji man tasha'u minhunna wato uwi ilayka man tasha'u to malam yake cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan lalle wannan ayar ta sauka ne tana mai halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kasancewa tare da matansa min ghairi ijabi alqismati alaihinna wat taswiyati bainahunna ba tare da Allah madaukakin sarki ya wajabta mai yayi kaso ko kuma ya daidaita su a cikin komai ba cikin rabo na abin da aka kawo ko kuma rabo na kwana Allah madaukakin sarki dai ya ce mai ya kasance tare da su amma shi wannan kaso na kwana da kaso na sauran ababe da ake kawo Allah madaukakin sarki ya daukewa manzo sallallahu alaihi wasallam domin ba kamar mu yake ba dawainiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin taka bace ina kallafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dawainiyar a cikin gidansa tare da dawainiyar manzanci da karantar da mutane da alƙalanci da shugabanci an kallafa mai wani nauyi wanda yake na biyu yace ghaira annahu kana yusawwi bainahunna yace amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarayar da wannan haƙƙin in yazo kaso duka matan yana shigar da su baya fitar da kowace mace sannan idan yazo rabo na cefa ne ko wani abu da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabo daidai wa daidai Imam Zuhri yace ba mu san annabi sallallahu alaihi wasallam arja'a minhunna ahadan ba ya jinkirtar da wata mata ya fitar da wata mata a cikin kaso ko kuma yayi rabo bai baiwa wata mata ba ba a rawaito ko hadisi dai ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka duk da in yayi bai laifi ba sallallahu alaihi wasallam walaqad awahunna kullahunna hatta mata hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya taro su zuwa gare shi gabaki daya ya karbe su yayi rabo a tsakankanin su sannan yayi daidaito a cikin su cikin kwana da cikin cefa ne har sai da ya bar duniya gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wasu mata suna da rai wasu kuma sun riga shi barin duniya yace wa qala qaumun wasu sun fada daga cikin malaman tafsiri lalle annabi sallallahu alaihi wasallama arja saudata ya nisantar da saudatu wato ya ware ta gefe guda bai sanya ta a cikin kaso ba domin ita ta bai wa Aisha radhiyallahu anha kyautar kwananta idan ranar saudatu yazo annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance a daki na Aisha radiyallahu anha yace fatuwfiya wa huwa yaqsimu li thamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba duniya yana rabon kwana ga mata takwas domin daya ta ce ta hakura da kwanakin ta ita shekarunta sun riga sun fara ja Imam al-Gharnati ya faɗi wani kauli na biyar, yace an faɗa dangane da wannan ayar, ai tuksiu liman shi'ita wa tuqallilu liman shi'ita. Idan ka so ya Rasulullahi ka yawaita kwana a wajen wacce ka so, kai kwana 10 a can sai ka dawo nan ka musu daddaya, kai kwana 5 a can ka je can kai 3, ka dawo nan kai 2 can ka ki shiga duk yadda ka so kai. Allah madaukakin sarki ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wal ma'ana ala kulli qawl, amma ma'anar ayar a dukkan waɗannan fada-fadan tawsi'atun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dai yana yalwatawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne baya kuntata mai da komai. Wa ibaha lahu an yaf'ala ma yasha, an halatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam an yalwata mai ya aikata abin da yake so. Wa qad ittafaqa an-naqiluna ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'dilu fil qismati bayna nisa'i, dukkan waɗanda suka rawaito hadisai sun hadu akan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana adalci wajen rabo ga matansa. Yace akhdhan minhu bi afdalil akhlaqi ma'a ibahati llahi lahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko ne da mafi kyawun halaye, shine rangume da sarayar da haƙi da Allah madaukakin sarki ya bashi. Kaga da ace mu ne Allah ya bamu wannan haƙin yanzu, lalle wasu daga cikin mata sun shiga uku, sai mutum ya ga dama zai je can ya kwanakin da ya ga dama, in ya ga dama wasu matan ma ba sai ya kula su ba, wasu kuma zai dan shiga ya fita, to kaga da al'amari ya bace. Amma Allah ya san manzansa ba zai yi haka ba, Allah ya san manzansa dama ba irin mu bane. Wanda daga cikin magabata yana cewa Allah subhanahu wataala ya tsinkayi zakatan bayi ga baki daya, sai ya zabi annabawan Allah madaukakin sarki sun fi sauran sarkin zuciya. Da ya dawo kan annabawan Allah sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su sarkin zuciya, sai ya zabe shi ya sanya shi khatamu annabiyina wa sayyidil mursalina, yana faɗa cikin abin da ya inganta da gare shi, ana sayyidu waladi adama wala fakhra, ni ne jagora shugaba na ɗan adam, in dai sunanka mutum to kana ƙasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ba da alfahari ba. Imam al-Qurtubi yace malamai sun tattauna, kuma su daga cikin malamai suna cewa bai kamata a ce an yi sabani ba. Yace malamai sun tattauna dangane da wannan ayar, wa asahhu ma qila fiha, mafi ingancin abin da aka faɗa dangane da ma'anoninta, Allah madaukakin sarki ya yalwata wa manzansa wajen barin rabo da kaso, wannan kasan kowane iri, ko na kwana, ko na cefa ne, ko na menene, duka Allah madaukakin sarki ya yalwata wa manzansa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yajibu alaihi alqasmu baina zawjatihi, rabo tsakanin matansa musamman na kwana baya wajaba akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha alqawlu huwa alladhi yunasibu ma mada, yace wannan zancan shine wanda ya dace da abin da ya gabata, kuma shine ya tabbata a cikin as-sahih, in suka ce sahih suna nufin ko Bukhari ko Muslim ko kuma yazo a cikin su gabaki daya. Daga Aisha radiyallahu anha tace kuntu agharu ala al-la'i wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina kishi akan matan da suke zuwa su ce ya rasulullahi idan kana kaunar mu ka aure mu, sai in dinga cewa awa tahabul mar'atu nafsaha li rajulin, yanzu dama mace za ta iya bada kanta ga wani ta ce in yana son ta yi aura, ba za ta jira sai shi in ya ganta ya ce yana so ba. Lokacin ta ce har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya, turji man tasha'u minhunna, kana jinkirtar da wacce kaso daga cikin matanka, ba za ka je wajenta ba ko ba za ka mata kaso ba. Wato uwi ilaika man tasha, kana taro wacce kaso zuwa gare ka, ko kana kusanto wacce kaso zuwa gare ka. Tace wa man ibtaghaita mimman azalta, duk wacce kaso ka bi'a daga cikin waɗanda ka ware baka sanya su a cikin kaso ba, fala junaha alayka, idan kaso ka dawo da ita cikin kaso to ba ta da haƙƙin ta ce ba za ta dawo ba, ko kuma kai a ce ka yi laifi. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace fala junaha alayka, babu wani laifi a kanka. To Aisha tace da wannan bigire na aya ya sauka, sai na ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka, bana ganin ubangijinka sai yana gaggawa wajen yaddar da kai duk abin da kake so. Idan aka yi jayayya da kai sai Allah madaukakin sarki ya sauka ya goyi bayanka. Ibn al-Arabi har ila yau a cikin littafin da Imam al-Qurtubi yake cewa wannan hadithin da ya tabbata shine ya dace an yi awwala alaihi, a koma a yi dogaro da shi. Yace abin nufi lalle shi Annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi zabi, in sha an yaqsima qasama, in ya so ya yi rabo tsakanin matansa sai ya raba, wa in sha an yaturka al-qasma taraka, in ya so kuma ya bar wannan kasan da rabon sai ya bari yayi kwanakin da yaga dama a can yayi kwanakin da yaga dama a can can in yaga dama ya tsallake duka an baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya dace da irin nauyin da yake kan manzo tsira da amince tabbata a gare shi yace fa khussan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an ju'ila al'amru ilayhi fihi sai aka kebance manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sanya mika al'amarin da zabi aka sanya a hannunsa lakinnahu kana yaqsimu amma sai dai ya kasance yana wannan rabon min qibali nafsihi duna an farada dhalika alayhi ko furida dhalika alayhi sai dai ya kasance yana rabon Allah ya bashi dama sai ya sarayar da ita sai ya hakura da wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bashi tatyiban li nufusihinna domin dadada zakatan waɗannan matan nasa wa saunan lahun an aqwalil ghirati ya kuma kare su ya katange su a barin fadin maganganu da suke nuna kishi allati tuaddi ila ma la yanbaghi wanda suke kaiwa zuwa ga abinda bai dace ba yace wasu sun ce wannan rabon ya kasance wajibi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma nusikha alwujub anhu bihadhihi alaya sai aka shafe wajibcin da wannan ayar gabanin saukar wannan ayar wajibin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya rabu da shi da al'umma sa dai suke cikin hukunci amma bayan saukar ayar Allah madaukakin sarki da yaga aikace aikacen annabi sallallahu alaihi wasallam da dawainiyarsa da yadda yake kai komo cikin da'awa domin idan kana so ka hararo irin dawainiyar da take kan annabi sallallahu alaihi wasallam to ka hararo mutumin da sai a ce maka shine shugaba a cikin gari shine shugaba na siyasa shine shugaba na addini shine alkali shine malami shine mai komai annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai dai mutane yan kadan da wakilta lokacin da musuluncin ya fara fadi garuruwa suka fara faɗaɗa sai ya tura wannan ya ce ka je can ka zama gwamna da malami a gare su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadithin Abdullahi ibn Abbas Bukhari ya rawaito ya ce ba'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ila al-yamani mu'alliman wa amira annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'adhu zuwa kasar yaman ya kasance malami mai karantarwa kuma ya kasance gwamna a gare su to amma lokacin da musuluncin yake cikin garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam shine komai shine komai shi yasa kuna iya tuna hadithin da aka zo za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bayana ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tafi sulhu an samu rikici a cikin wata kabila ta Laraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sulhu lokacin sallah yayi lokaci ya kusa fita sai sahabbai suka kabbara abubakar ne shiga gaba radiyallahu anhu bilal ne ikama da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya dawo da baya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa baka cike sallar ba yace a'a ibnu abi quhafa wannan ya mai nauyi kuma akwai lokacin da baya nan Abdurrahman ibn Auf yayi sallah duka hadisai ne da suke sanannu to kaga tare da waɗannan aikace aikacen na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan dawainiyar a ce a sake dawowa cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a sanya mai hukunci irin hukuncin da aka sanya wa ɗaya daga cikin mu kaga an sake nauyi ya kara karuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mu ɗaya daga cikin mu mata hudu ne zai yi kaso zai yi rabo a tsakankanin su shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam guda tara ne to kaga shi yasa Allah madaukakin sarki sai wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya saukake mai to duk da wannan dawainiyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aikace aikace na da'awa da kula da duniyar mutane da lahirar mutane da sauransu amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsari yana da lokacin ibada yana da lokaci na kebancewa da Allah subhanahu wataala yana da lokaci na zikiri yana da lokaci na karatun alqur'ani duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkasa rayuwarsa amma mu yar dawainiya ce zaka samu mutum yana da shi makaranta guda daya sai wani dan abu kadan sai mata daya ko biyu amma sai ga mutum a burkice kai magana sai ya ce maka wallahi ba lokaci wallahi ba lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ka karancin lokaci a baka da tsari ne tsari ne babu mu muna runguma wani lokaci mutum sai ya sha ya fi karfin cikin sa komai sai ya ce shi zai za a tafi Kano aje ayi ciwo abu yace shi zai je za a je ina ne kauye shi zai je komai in za a yi ga iyalansa ga kaza ga kaza ga kaza mutum bai sake wasu ababe ba to sai ka ga mutum shekara ta kare mahaddacin alqur'ani ne bai sauka ko dai ba in aka yi magana yace maka ba shi da lokaci wallahi ba haka bane sai dai baka da tsari annabi sallallahu alaihi wasallam shine komai shine jagora na addini shine jagora na siyasa sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara ba daya ba ba biyu ba uku ba ba hudu ba sannan shi yake tarban baki shine komai a cikin garin Madina duk wanda yake da bukata ɗaiɗai kun mutane kan annabi sallallahu alaihi wasallam suke zuwa kai tsaye kan annabi sallallahu alaihi wasallam suke zuwa kai tsaye amma kaga da ke ya karkasa lokacin sa an rawaito mana yayi sallah da izu 20 ya karanta as-sab'u tiwal hadithai bakwai da suka fi kowanne tsayi an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta izu 10 a raka'a daya ya yi fatiha ya karanta baqara ya sallaka nisa'i ya dawo ya karanta alu imran sannan karatu ba irin namu ba sallah ba irin tamu ba idan ya ketara ayat da aka ce ayi roki Allah madaukakin sarki sai ya tsaya ya roko idan ya ketara ayat da aka ce ayi isti'aza a nemi tsari daga Allah madaukakin sarki ko daga wani mugu ko daga kafirai ko daga shedan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya nemi tsarin kafin ya wuce a haka yayi izu 10 to wannan daren nasu na musamman ne malamai suka ce Allah madaukakin sarki yakan hore waɗannan halittun nasa ga wanda ya so idan ka gaskata Allah madaukakin sarki da gaske sai Allah ya maka dare naka na musamman ya sanya ma albarka albarkar da sauran mutane ba za su ganta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya kara mana shiriya Ibn Jarir ya abaci abinda yake kasancewa dalili na saukar wannan ayar yace lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji tsoron kada annabi ya rabu da su sai suka ce ya nabi Allah ya manzon Allah ya annabin Allah ka sanya mana min malika wa nafsika ma shi'ta daga karan kanka da kuma dukiyarka ka sanya mana abin da kaga dama in kaga dama ka bayo waccan da yawa wannan dan kadan suka ce mun yarda da hukuncin da zaka yi to aka ce sai ya kasance daga cikin wadanda ya jinkirtar wadanda ya ware wadanda ya nesantar daga cikin matansa kamar yadda wannan riwaya tace akwai Saudatu bintu Zam'a akwai Juwayriya akwai Safiya akwai Ummu Habibata akwai Maimuna daga cikin wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo su kuma akwai Aisha akwai Ummu Salama radiyallahu anha akwai Hafsatu ir Umar akwai Zainaba akwai Zainab bintu Jahsh shine aka ce bayan saukar wannan ayar kamar yadda wata riwaya tazo arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sittan wa awa arba'an Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da shida sannan ya taro guda hudu zuwa gare shi Imam al-Hasan al-Basri ya fada kamar yadda yazo cikin littafin Ibn Jarir yace annabin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance idza khataba mara'atan lam yakul li rajulin an yakhtubaha hatta yatazawwajaha aw yatrukaha annabi idan ya nemi auren wata mata to babu wani musulmi da yake da damar ya je ya sake neman aure ya sake neman aurenta ko kuma sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama har sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aureta ko kuma ya bari daga zaran an ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga neman wata mata to babu wanda yake sai je nema sai dai ya aura ko kuma in bai aura ba shikenan idan kuma ya aura magana ta kare shi yasa za ku iya tunawa lokacin da Umar radiyallahu anhu ya tallata wa Abu Bakar ya auri yarsa Hafsa bayan ya tallata wa Uthman sai Uthman ya ce ka barin yi tunani da ya je bayan kwanaki sai ya ce mai badali Allah atazawwaja yaumi hada naga kamar bai dace in yi aure ba a cikin waɗannan kwanakin nawa sai ya bada hakuri yace sai ya je ya samu Abu Bakar radiyallahu anhu yace mai ga Hafsatu idan kana so ka aura Abu Bakar yace sai bai ce mai komai ba yace sai amsar Abu Bakar tafi ba shi haushi sama da amsar Uthman domin shi Uthman ya ma faɗi uzuri Abu Bakar kuma bai ce yana so bai ce baya so ba bai ce ya karba ba bai ce bai karba ba to sai bayan nan yace sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko yana neman auren Hafsa yace sai Abu Bakar ya zo yace abin da yasa ban baka amsa ba da farko na samu labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam zakaraha ya ambace ta ya ce zai aure ta zai nemi aurenta ya ce shi yasa to kaga wani lokaci akwai hujja da ba za a iya fada ba yawa sai a kyautatawa juna zato Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ce wasu sun ce lalle Allah madaukakin sarki ya sanya innama ja'ala Allahu linabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina ghara ba'dahunna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah madaukakin sarki ya sanya wa annabin sa ne ya bashi wannan zabi lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi kishi sakankanin su akan annabin wa talaba ba'dahunna min an-nafaqati ziyadatan 'ala alladhi kana yu'tiha wasu daga cikin sai suka nemi a kara musu kudin cefa ne sama da wanda ake ba su shine nafaqa fa amarahu Allahu an yukhayyirahunna bayna ad-dari ad-dunya wal akhirah. Allah sai ya bashi umarni akan ya ba su zabi, su zabi duniya. Wato wannan karin da suke nema ko kuma su zabi gidan lahira. Wa an yukhalli sabila man ikhtara al-hayat ad-dunya wa zinataha, kuma ya sake duk wacce ta zabi gidan duniya da kyalekyalanta, ya rike duk wacce ta zabi Allah da manzansa da gidan lahira wa daral akhirah. Ko walamma akhtarna Allah wa rasulahu qila lahunna, lokacin da mata annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su suka zabi Allah da manzansa, duk da jiya mun karanta wata riwaya Allahu alam bi sihhatiha, take cewa akwai mace daya da ita tace ba za ta iya zama da hakan ba sai ta zabi ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da yafi shahara, duka matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce duka sun zabi gidan lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da Aisha lokacin da aka saukar da ayar, ya fara da ita yace inni sa'aridu laki amran fama ara an tasta'jili hatta tasta'miri abawayki, zan bujiro miki da wani al'amari, zan baki zabi amma bana ganin ki gaggawa har sai kin koma kin shawarci mahaifanki. Tace menene? Sai ya karanta mata wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya bayo mata annabi sallallahu alaihi wasallam zabi, ko dai su zauna da iya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a yanzu ba tare da sun nemi karin ko kobo ba, ko kuma su rabu da annabi sallallahu alaihi wasallama su je su samu wajen da za a ba su wannan. Sai ta ce awa fi hadha astamiru abawayya, yanzu cikin wannan ne zan koma, sai ina koma na nemi shawaran mahaifana. Fa inni akhtaru Allah wa rasulahu wa daral akhirah, tace na zabi Allah, na zabi manzon Allah, na kuma zabi gidan lahira. Sai tace amma ya rasulullahi ina neman wani abu, kar ka fada wa ɗaya daga cikin matanka abin da na zaba. Yace wallahi duk wacce ta tambaye ni sai na fada mata. Yace ni ba a turo ni mai kuntata abu mai tsananta wala. Yace in dai sun tambaye ni zan fada musu, saboda kishi duk lokacin da ka tara mata, ko da ba matan mutum ɗaya bane, wani lokaci suna kishi ballantana waɗanda suka kasance mata na mutum ɗaya. Yace lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zabi Allah, suka zabi manzon Allah, suka zabi gidan lahira, sai Allah madaukakin sarki ya musu kyauta, sai aka ce musu kai aqrirna al'ana, to yanzu ku tabbatar cewar kun zabi yaddar manzon Allah, yadda ta Allah da manzansa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaso da ku, ko kuma bai kasa muku ba wajen kwana. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi kasan, ya ware wasu mata ya cire su a cikin wannan kasan, ko kuma ya sanya ku dukkanku dole ku yadda da wannan hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wa faddala ala ba'din fi nafaqati aw lam yufaddil, ya fifita wasu a wajen ciyarwa da dawainiya da ko cefa ne, kamar yadda muke faɗa, ko bai fifita ba dole ku yi hakuri. Sawwa bainakunna aw lam yusawwi, ya daidaita tsakaninku ko kuma bai daidaito ba wannan dole ku yi hakuri. Fa innal amra fi dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, al'amarin cikin hakan hukunci yana ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Laysa lakum min dhalika shay'un, ba ku da komai a cikin hakan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin abin da aka ambata, ba a taba rawaito cewar ya fifita wata mata akan wata mata ba a wajen rabo, ba a taba rawaitowa ba cewar ya cire wata mata daga cikin irin wannan kasan. Yace illam ra'atan minhunna arada talaqaha, sai wata mace daga cikin su da yaso ya sake ta. Riwaya ta zo tace ita ce saudatu, faradiyat bitarkil qasami laha, sai ta yadda a cire ta a cikin kaso, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya batta a cikin gidansa. Suka ce wannan ya halatta idan mace ta ga kamar mijinta yana so ya rabu da ita saboda wasu dalilai, to za ta iya yin sulhu da shi, ta yi hakuri, ta sarayar da wani abu na haƙƙinta. Idan gida ne na haya, sai ta ce zan ci gaba da biya. Idan tana da wadata, sai ta ce zan ci gaba da yin cefa ne, amma a yi hakuri a bar ta ci gaba da zama. An yi haka a gida na annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bagawi ya ƙara da cewar wannan ya kasance daga cikin khasa'is, wato ababe da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da su. Fa radaina bidhalika, sai suka yadda da hakan. Wa ikhtarnahu ala hadha ash-sharti, suka yadda su zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan sharadin. To kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya bashi dama cewar babu wani abu na kaidi akan shi, babu da baibai. In ya ga dama zai kwana 10 a wancan ɗakin, yaje can yayi 5, in ya ga dama wancan ɗakin ma sai ya jima bai shiga ba. Duka Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam zabi, in ya kawo abu zai iya baiwa guda 5 a cikin su, ya hana 4 gurgurdan abin da yaga akwai maslaha a ciki. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Imam al-Baghawi yake cewa Allah madaukakin sarki karkashin wani bitagaita mimman azalta, Allah madaukakin sarki ya halatta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan kasan kamar yadda aka ji. Sannan wannan wajen wa mani bitagaita mimman azalta fala junaha alayka, duk wacce ka buƙace ta daga cikin waɗanda ka ware su a cikin matanka, kayi kaso na kwanaki sai ka kasa da mata bakwai ka cire guda biyu, yace idan ka so ka koma zuwa wajen waɗancan biyun da ka cire, fala junaha alayka, babu wani laifi a kanka, domin su an ba su zabi tun farko, suka zabi su zauna haka a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace dalika adna an taqarra ayunuhunna, wannan shi yafi kusa da idanunsu su samu sanyi, ko ya sanya idanunsu, wala yahzanna, ba za su yi bakin ciki ba, wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna, kuma su yadda da duk abin da ka basu gabaki daya. Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah yana hakaitowa da Qatadatu da waninsa, yace wannan zabi alladhi khayyarnaka, wanda muka baka wajen zama da matanka, shi yafi kusa da ya sanyaya musu idanu. Yace domin mutum idza alima annahu la haqqo lahu fi shay'in kana radiyan bima utiya minhu wa in qalla, idan mutum ya san bashi da haƙi a cikin wani abu, to koyaya aka bashi zai yadda, dama ba naka bane, dama baka da haƙi a ciki, sai aka dauka aka baka, to koyaya aka ba mutum zai yadda zai gamsu. Yace amma idan mutum ya san yana da haƙi, wani lokaci sai ya raina abinda aka bashi, domin zai ga yawan al'amarin ne sai ya kwatanta da abin da aka bashi, idan abin da aka bashi dan kadan ne zai raina, domin yana da haƙi anan. Yace fa kana ma fa'ala Allah li rasulihi min tafwid al-amri ilayhi fi ahwali azwajihi aqraba ila ridahunna, wannan fawwala wanda Allah madaukakin sarki wa manzansa shi yafi kusa da ya yaddada matansa, wa ila istiqrari a'yunihinna bima yasmahu bihi lahunna, sannan idanunsu su samu sanyi, wato su samu farin ciki da abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya basu, duna an tata'allaqa qulubuhunna bi akthara minhu, domin kada zakatansu ya kasance sun damfara da wani abu sama da wannan. An karanta zalika adna an tuqirra a'yunahunna, wannan shi yafi kusa da ka sanya idanunsu kai, can kuma an taqarra a'yunuhunna, wannan shi yafi kusa da ya sanya ya musu idanu. Wannan wani karatu ne na Larabci, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. To sai Imam al-Qurtubi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da hakan an bashi zabi, Allah madaukakin sarki ya dauke mai daidaito bana daidaito a kaso da rabon abinci da rabon dawainiya ko kuma ce bane, amma duk da haka yushaddidu ala nafsi, Annabi yakan tsananta wa kansa wajen ganin in yazo awu sai ya ga awun ya fito daidai, in yazo rabon kwana sai ya ga abin ya fito daidai, in zai fita tafiya ƙuri'a yake a cikin matansa, ba cewa yake kawai wance shari'a tafi, ba ƙuri'a yake yi a cikin matan sallallahu alaihi wasallam, tatyiban liqulubihinna, domin dadada zakatansu kamar yadda aka faɗa. Yace har yake cewa Allahumma hadhihi qudrati fi ma amliku fala talumni fi ma tamlik wala amlik, ya Allah wannan shine iya iko na cikin abin da na mallaka, karka kama ni cikin abin da kake da dama ni ban da dama, cikin abin da ka mallaka ni ban mallaka ba. Me ya Allah ya mallaka dan adam bai mallaka ba zuciya, da karkata zuciya zuwa ga wani da, karkata zuciya zuwa ga mata, duk wasu ababe biyu da mutum yake da shi dole sai ya kasance ya fi san daya akan daya. To Allah madaukakin sarki baya kama bawa akan wannan. Yace ya faɗi wannan ne li itharihi Aishata radiyallahu anha duna an yadhhara dhalika minhu fi shay'in min fi'lihi, domin duk duniya da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya san Annabi, ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunar Aisha a barin sauran matansa, suka ce amma ba a taba ganin haka a cikin aiki ba, ba a taba ganin wannan fifitawar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita Aisha a cikin aiki ba, balma an samu hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tsakanin Aisha da wata daga cikin matansa, Aisha ta kawo abinci tace mata kici, sai tace ta koshi kici, tace ta koshi, tace wallahi zan ɗebi abin nan in shafa miki, zan shafa miki miyan nan a fuska, bata ci ba ta ɗi ba abincin, ta shafa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka ga ya matsa, wato yana baiwa waccan matar dama ta rama, kuma an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan ɗaya daga cikin matansa. To kun ga wannan mu kuma sai kaga yanzu an karkata gabaki ɗaya, gabaki ɗaya ake karkata. Allah kuma yace fala tamilu kullal mai, kada kuka karkata dukkan karkata, wallahi wani gidan in ka je sai ka ga gabaki daya kowa ya riga ya san wancan yaron an fi kaunarsa kuma in aka zo a cikin rabo haka zai fito waccan matan an fi kaunarta kuma in aka zo cikin rabo cikin kaso cikin ku menene sai ka ga na ta yafi yawa irin wannan mutumin yana cikin hatsari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat lahum ra'atani famala ila ahadihima jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il aw tariwaya saqit duk wanda ya kasance yana da mata biyu sai karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su zai zo ranar tashin alkiyama gefen sa a shanye haka zai tashi ranar tashin alkiyama saboda wannan zaluncin da yake yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta a jinya da yi lokacin da ciwo ya same shi yutafu bihi mahmulan ana kewaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ana daukan annabi sallallahu alaihi wasallam a kewaya da shi gidan da yake ba shi da lafiya yana jinya ba zama za ka yi a cikin wani gida matakar za ka iya motsi ko za a iya motsa ka a'a idan kwana na wannan matar ya kare dole ka tashi daga cikin gidan ka koma cikin wancan gidan domin wannan shine cikar adalci annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne aka sarayar mai da wannan haƙin kuma shi ma shi kadai ne Allah madaukakin sarki ya bashi haƙin duk da ya sarayar da shi tace yace hatta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da lafiya ana kewayawa da shi a gidajen matansa ila an ista'zanahunna an yuqima fi baiti aisha idan kana so ka zauna a wani gida to ga mafita sai ka tara waɗannan matan ka ce dan Allah sai ya hakuri su baka dama kana so ka koma gidan wance saboda hujja kaza da kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya bada hujja ba amma kai sai ka ba su hujja sai ka faɗi dalili in sun gamsu shikenan idan ba su gamsu ba matakar zaka iya motsi ko za a iya motsa ka ba tare da wata matsala ba to dole mutum ya dinga motsawa ya dinga kewayawa a cikin gidajen matansa in har ba za ka iya ba me yasa ka auri fiye da daya domin Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to takaita akan daya ko abinda damammakin ku suka mallaka yace fasta'zana azwajahu an yumarrada fi baitiha sai nemi izinin matansa akan ayi jinyarsa a gidan Aisha radiyallahu anha fa adinna lahu sai suka masa izini mannun imam yace wannan hadithin an fitar da shi cikin sahih haka ya sake zuwa cikin sahihaini Aisha radiyallahu anha tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatafaqadu suna ba mu labari hatta a lokacin jinya ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake adalci tsakanin matansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bibiya yakan bincika yaqulu aina ana al-yawma aina ana gadan yau a ina nake gobe gidan wa nake ina ne kwanan wace ce istibta al-yawm Aisha domin yana ganin tsayi ranar kwanan Aisha radiyallahu anha ya ga har yanzu ranar Aisha radiyallahu anha bai zo ba kaga bai tsallake ba jiran ranar yake yazo sallallahu alaihi wasallam qala sai tace falamma kana yawmi qabadahu Allah ta'ala bayna sahari wa nahari lokacin da kwanana ya kasance Allah madaukakin sarki sai ya damki ran manzansa yana tsakanin kirjina da kuma habata sallallahu alaihi wasallam imam al-qurtubi yake cewa ana dauka daga cikin wannan aya cewa ya wajaba akan duk wanda yake da mace fiye da daya yi adalci tsakanin su kowace ya bata dare da ni malamai sun tattauna kuma ana samun rikici da yawa a cikin mutane ana yawan yin tambayoyi shin miji ya mallaki dare ne kawai ko kuma mata dare ne kawai haƙƙin su wacce take da kwana iya dare ne haƙƙinta baya halatta a gare shi ta fi wani gida ko kuma daren addayi ne kace yawmun wa laila awanni 24 kenan daga daren dayinin duk na matar da kwanan ta yake wayo ne wasu kuma suka ce a dare kawai Allah madaukakin sarki ya baiwa mata banda yini yace wannan shine wancan shine fadin da yawa daga cikin malamai wasu kuma sun ce iya dare ne banda yini wala yusqitu haqqa zawjati maraduha amma wannan yana komawa ne zuwa ga yarjejeniya da mutun yayi tsakanin matansa yace wala yusqitu haqqa zawjati maraduha kuma har ila yau sani haƙin mata da take auren wanda yake da mata fiye da daya dan tana jinya wannan ba shi yake sarayar da haƙinta ba sai ka je ku yi jinya tare da ita dan tana haila wannan ba shi yake sarayar da haƙinta ba sai ka je ku yi tare mutum ba zai ce ai jinya take ba to bari ya tafi can yau haila take bari ya kama hanya ya tafi can a'a sai dai idan ta maka izini ko kuma ta baka dama Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Wa yalzamu al-muqamu 'indaha fi yawmiha wa laylatiha. Ya lazimta a zauna a wajen mace da kwananta yake wayo a cikin yini da kuma cikin wannan daren. Wa 'alayhi an ya'dila bainahunna fi maradihi kama yaf'alu fi sihhatihi. Ya wajaba akan miji yayi adalci tsakanin matansa a cikin jinyarsa kamar yadda yake adalci a lokacin da yake da lafiya. Illa an ya'jiza 'anil harakati, sai dai idan ya gaza yin motsi ko an kasa motsa shi ko kuma ciwon ba zai karbi irin wannan motsin ba, mai karaya ne da aka daura shi, kaga ba zai yi a motsa ba. Fa yuqima haythu ghalaba 'alayhi al-marad, to zai zauna a wajen da jinyar ta yi rinjaye akan shi, a wajen da jinya ta kada shi, a ɗakin wannan matar anan zai zauna. Fa idza sahha sta'nafa, amma daga zaran zai iya daukan sanda to sai ya koma a dora daga inda aka tsaya. Na kaso Allah madaukakin sarki ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Allah madaukakin sarki la yuhillu laka
nisaa.
Allah subhanahu wa ta'ala yace la yahillu laka an-nisa'u min ba'du, mata ba sa halatta a gare ka bayan haka, wato bayan waɗannan da ka aura. Wala an tabaddala bihinna min azwajin, sannan baya halatta a gare ka ka canza waɗannan matan naka da wasu matan. Malamai suka ce kyauta ce Allah madaukakin sarki yayi wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sadaukar da jin daɗin duniya da suka yi, suka zaɓi Allah, suka zaɓi manzon Allah, suka zaɓi gidan lahira, duk da sun san gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su samu abubuwan da suke so ba, ba za su samu irin abin da mata suke samu ba a wadace. Domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zaɓi yayi wannan rayuwar, Allah madaukakin sarki ya bashi zaɓi, yace bal aju'u yawman wa ashba'u yawman, da aka bashi zaɓi. Idan kana so a tafiyar maka da duwatsu na zinare da azurfa, yace a'a, a banni dai in ji yunwa yau in koshi gobe. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zabi wannan. Kaga wani a cikin mutane ya zabi haka, ba ka da damar ka zarge shi, kamar yadda shi ma ba shi da damar ya zarge ka, kai da kake da dukiya, kullun kake cin daɗi, kullun kake sa mai kyau, kake hawa mai kyau, ka gina gida mai kyau, shi ma ba shi da halin ya zarge ka, indai dai halal kai. Kai ma ba ka da halin ka zargi wanda ya so ya zabi wannan rayuwar, idan dai yana koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su sahabbai magabata na kwarai ba haramtawa kansu suke ba da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, a'a, yadda suke hangen lahira, da yadda lahira ta dame su, ita ta tafi yadda tunaninsu gabaki daya, ba su da lokacin da za su tsaya suna tunani akan irin waɗannan ababen abinci, abin sha, tufafi, abin hawa da sauransu, su ba su da lokaci na irin waɗannan ababe. Shi sa rawaito ɗaya daga cikin magabata gabanin mu shiga ayar, yake cewa ya kasance yana kwaɗayin cin wani abinci da ake cewa harisa. Yace wallahi shekara 30 yayi bai ci wannan abincin ba, duk da zuciyarsa na so. Me yasa? Yace domin da yamma ake yin wannan abincin, kuma da yamman akwai halakar da yake zuwa ta wani babban malami. Yace yana jin tsoro kar ya je bin layi nan a zo a faɗi wata fa'ida, a ba da wani ilimi da bayar. Yace shine abin da ya hana shi. To ka gani fa? To kaga yadda ya hana kansa yake kwaɗayin ilimi, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai da suka biyo ta farkinsa, su kuma suke kwaɗayin lahira. Shi yasa wanda hankalinsa ya tafi can gabaki ɗaya ba shi da wannan lokacin. Wani ya shiga gidan Abu Dharr al-Ghifari, yayi ta kal ya kalli nan ya kalli nan, ba komai a cikin ɗaki illa labadan wa sahfatan wa shanna, sai sallaya, sai buta ta alola, sai kuma kwano da zai zuba abinci, sai yar jaka da aka sanya aqras, su ne wato gurasa a ciki bushashiya. Ya shiga sai yake cewa ya Abu Dharr aina mata'uk, ya Abu Dharr ban ga komai a cikin gidan nan ba, ina kayanka yake, babu shimfiɗi, ba komai. Sai ya ce mai inna lana baitan hunakan wajjihu ilayhi saliha mata'ina, muna da wani gida a can da duk wani abu namu mai kyau can muke turawa. Kaga mu sai dai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, mara kyau muke ɗauka mu baiwa Allah madaukakin sarki, mai kyau sai mu bar shi a nan, mun yi wa kanmu mugunta, ga mutum yana da gida 100 bai yi sadaka da kodai ba, yana da fili 100 bai baiwa Allah madaukakin sarki kodai ba, yana da ababe kaza Allah madaukakin sarki bai taba samun kaso a cikin wannan abun ba. Wama zalamnahu, baka tuci Allah baka zalunci Allah madaukakin sarki ba, kanka ka zalunta. Addinin musulunci ba zai samu tawaya ba, amma ana kiran mutane ne su yi domin su samu su tarar da abin da suka bayar a gidan lahira. Ibn Kathir yana cewa, yace walau a'jabaka husnuhun nako, baya halatta a gare ka ka auri wasu matan akan waɗannan an rufe, sannan baya halatta a gare ka ka canza su da wasu matan, ko ka saki wata ka sake kawo wata a madadinta. Allah madaukakin sarki yace baya halatta a gare ka ya Rasulullah. Inda wasu malamai sun ce an shafe wannan, Allah madaukakin sarki ya sake dawo mai da damar zai iya auren amma bai yi ba. Walau a'jabaka husnuhunna, koda kyawun waɗannan matan da ka gani ya burge ka, illa ma malakat yaminuka, sai dai abin da damanka ta mallaka. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, shine hafizan. Allah madaukakin sarki ya kasance ala kulli shay'in, akan dukkan komai ba, fidda komai ba, raqiban, mai tsinkaya, mai kiyayewa, sannan wanda yake tsayayye akan wannan al'amarin, wato babu wani abu da yake fakuwa a barin Allah. Ibn Kathir yake cewa sama da malami guda sun ambata, yace kamar Abdullah ibn Abbas da Mujahid da Dhahhak da wasu daga cikin malaman tafsiri, yace haka Ibn Jarir sun ce lalle wannan ayar ta sauka ne domin sakayya ga matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda yadda da suka yi da kuma aikin kirki da suka yi. Allah madaukakin sarki ya gode, domin Allah shakurun ne, godiyar da Allah yake, suka ce shine karbi dan kadan da ka bayar ya ma sakayya da yawa. Wallahu shakurun halim, shakurun halim, yana karban kadan sannan ya saka maka da yawa. To Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aikin nasu, ya karbi sadaukarwa, ya karbi zaben Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi akan dadin duniya, sai ya sa annabinsa ya takaita akan su. Wa harrama alaihi an yazawwaja bi ghairihinna, Allah madaukakin sarki ya haramta mai ya auri wasunsu, aw ya tabdila bihinna azwajan ghairahunna, ko kuma ya canza wasu matan da ba su ba, koda wanda ya gani sun burge shi. Allah madaukakin sarki yace a'a, illa al-ima'a was-sarari, sai dai kuyangi da kuma waɗanda suke sadaka. Akwai bambanci tsakanin, suka ce amatun ita ce baiwar da ba kai ka mallaka ba, tana da mai gida sai ka aura, to mai gidan ya haramta ya take ta in ta zama matar wani. Amma ita kuma sariyatun ita ce wacce ka mallake ta, kai ne kake da tasarrufi a kanta, idan dai har ta haifi ɗa tare da kai, to kana mutuwa ne, shikenan ta samu yanci. Kuma ya haramta ka sai da ita in ta haihu, kamar yadda yazo cikin wasu riwayoyi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, yace fala hajra alaihinna thumma innahu ta'ala rafa'a anhunna alhajra fi dhalika, lallai Allah madaukakin sarki bayan haka ya dage wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dokar da ya sanya mai, na cewar kada ya saki wata mata mai gurbinta da wata, sannan kada ya ƙara auro wata mata, in aka ce tara kada ya auro ta goma. Allah madaukakin sarki ya shafe mai wannan hukuncin. Wa abaha lahu tazawwuj, Allah ya halatta mai ya aure, walakin lam yaqa minhu ba'da dhalika tazawwuj, amma wannan bai auku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Suka ce me yasa bai auren ba, litakuna alminnatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam alaihinna, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi yake da alfarma akan waɗannan matan, yana da dama ya ƙara amma bai ƙara ba, ba su ne suke da wata alfarma akan sa ba. Yace Imam Ahmad ya rawaito daga Aisha radiyallahu anha, tana cewa ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta uhilla lahu an-nisa, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba bayan saukar wannan ayar da aka ce kar ya ƙara wata mata, kar ya saki wata ya auro wata a madadinta, bai bar duniya ba sai da Allah madaukakin sarki ya halatta mai, amma ya sarayar da wannan haƙƙin. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, shi yasa duk wanda ya kasance mai dadin zama da mutane ko da mata, ba a samu wanda ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ba a samu wanda yake da halaye na kwarai kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya mai kambun da babu wani da ya taba karban irin wannan, ko aka sanya mai shine wa innaka la'ala khuluqin azim, malamai suka ce lallai kai kana kan wasu halaye da dabi'u waɗanda suke nagari masu girma. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. abinda na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah ya amsa mana wannan ibadar da muke yi mu da muke nan sauran yan uwan musulmai a ko ina suke faɗin duniya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara mana shari'a Allah ya gafarta wa iyayenmu da yan uwanmu da abokan arziki da suka cika mu kuma Allah ya sa karshen abinda za mu faɗa la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يدي تامنا الأمر أتكن ونن قسا وأن دسك نفهم لشري لشوتر وما سيدواني الله يشري الدس أمبا ما سيدوا بني الله يشغل تكانهم دسو اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت وأن دسك دام متاني تقوة إيرم فسكا ما سيدواني الله كشري أمبا ما سيدوا بني يا الله كمان ما غننس تيد دكك يسو سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Yeah, shit.